واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu karasa karatun babi na suturatul musalli na kitabu salati littafin bulughul marami ayo insha Allah ta'ala zamu tashi daga kan hadisi na 242 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin hana wucewa ta gaban mai sallah hukuncin hana wucewa ta gaban mai sallah wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo hadisin nan daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nasi idan dayan ku yayi sallah yana fuskantar wani abu wanda yake suturta shi daga mutane yake masa kariya daga mutane idan mutum yayi sallah yana fuskantar wani abu da yake masa kariya daga mutane fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani yayi nufin ya jitta ta gabansa فليدفعه سي تنكده شيء فإن أبى إذن يكي فليقاتله سي فداد شيء فإنما هو شيطان صبودك وشي شيطانيني متفق عليه حديث ينا صحيح البخاري حديث ندري بير دترى دكما صحيح مسلم حديث ندري بير دبير Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yayi sallah yana fuskantar sutura sutura ita ce abinda take kare ka daga mutane a lokacin da kake sallah idan mutum yana fuskantar sutura yana sallah fa arada ahadun sai wani yayi nufi an yajtaza baina yadayhi ya ratsa ya gitta ya wuce ta gabansa falyadfa'ahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya tunkude shi addafu shine tunkuda fa in aba idan yaki falyuqatilu sai ya fada da shi fa innama huwa shaytanun saboda shi shedani ne kawai wannan mutumin shedani ne kawai a riwaya ta al-Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yada ahadan yamurru baina yadayhi idan ɗayan ku yana fuskantar sutura yana sallah to kar ya kyale wani ya wuce ta gabansa fala yada ahadan yamurru baina yadayhi sai yace waliyadra'ahu mastata'a lalle yayi kokarin ture shi gurgudan iyawansa fa in aba idan yaki falyuqatilhu sai ya fada da shi fa innama huwa shaytanun saboda shi shedani ne akwai riwaya ta al-Imam Muslim har yanzu tana kitabu salati babu man ilmari baina yadayil musalli annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa fi naharihi sai mutun ya tunkude shi a kirjinsa kaga ya ayyana magudin da zaka tunkuda idan aka ce an-naharu da larabci huwa sadru falyadfa'ahu fi naharihi wato falyadfa'ahu fi sadrihi waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna sahihul bukhari da kuma sahihul muslim ibn hajar al-asqalani yace wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma'ahul qarin, saboda a tare da shi akwai aljanin halitta. Alqarin shine aljanin halitta, a tare da wannan mutumin da yake kokarin ya wuce ta gabanka a lokacin da kake sallah akwai aljanin halitta, shine alqarin. Wannan riwaya tana cikin sahihu Muslim, kitabu salati babu man ilmari baina yadayil musalli, hadisin 506, hadisin Abdullah ibn Umar, hadisin Abdullah ibn Umar. Kaga da yace wa fi riwayatin, a wata riwaya, wannan riwaya ba ta Abu Sa'id al-Khudri da ya fara kawowa bace, riwayar ta Abdullah ibn Umar ce, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli, idan ɗayanku ya kasance yana sallah, fala yada ahadan yamurru baina yadayhi, kada ya kyale wani ya wuce ta gabansa, kada ya kyale wani ya wuce ta gabansa. Fa in aba, idan yaki sai ya wuce ta gaban, falyuqatilhu, sai ya fada da shi. Fa inna ma'ahul qarin, don kuwa a tare da shi akwai aljanin halitta. Anan ne malamai da ke sharhin Bulughul Marami suke cewa al-Imam Sana'ani yayi kuskure. Al-Imam Sana'ani shine mai littafin Subulus Salam. Subulus Salam yana cikin sharhin Bulughul Maram. A littafin Subulus Salam al-Imam Sana'ani yace wannan wa fi riwayatin, wanda Ibn Hajar ya faɗa din nan, ya sa shi min hadisi Abi Huraira, ya danganci hadisin Abu Huraira. Alhali babu shakka idan ka duba sahihu Muslim, kitabu salati babu man ilmari baina yadayil musalli, hadisi na 506, za ka ga hadisin riwayar Abdullah ibn Umar ce. To wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana da kissa, wato akwai labari, illa dai Ibn Hajar ya datse labarin. Wannan labari yana cikin sahihu al-Bukhari, kitabu salat, hadisi na 509, sahihu Muslim, kitabu salati babu man ilmari baina yadayil musalli, hadisi na 788. Abu Salihin As-Sammanu tabi'i ne, yace ana uhaddisu kama sami'tu min Abi Sa'idin, zan baka labarin abinda naji daga Abu Sa'idin al-Khudri, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu minhu, kuma na gani naga ya aikata wani abu, naga Abu Sa'id al-Khudri ya aikata wani abu, kuma naji ya faɗi wani abu. Wannan tabi'i ne yake bada labari. Qala, yace bainama ana ma'a Abi Sa'id, wata rana ina tare da Abu Sa'id al-Khudri, inji wannan tabi'in, wata rana ina tare da Abu Sa'id al-Khudri, wannan abun ya auku bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli yawm al-jum'ati, ranar juma'a Abu Sa'id al-Khudri zai yi sallah, ila shay'in yasturuhu minan nasi, sai ya kawo sutura, ya ajiye wani abu wanda ke masa sutura game da mutane, sannan yana sallarsa ranar juma'a. Kaga ya nuna kenan kafin zuwan liman. Fa arada shabun min bani abi mu'ayid, sai wani saurayi ya zo daga zuriyar bani banu abi mu'ayid, a littafin Hilyatul Awliya, littafin Abu Nu'aym, ana cewa sunan wanda yayi kokarin wucewa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri wani saurayi ne, sunansa Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayd, Uqba bin Abi Mu'ayd ɗansa shine Al-Walid, shine yayi kokarin wucewa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri lokacin da ya sa sutura zai yi sallah. A littafin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba akwai labarin Abu Sa'id al-Khudri din nan, amma kuma an ce sunan wanda yayi kokarin wucewa ta gabansa shine Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham. Kenan akwai sabani game da sunan wanda yayi kokarin wucewa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri a lokacin da ya sa sutura a gabansa zai yi sallah. Shi wannan tabi'i wanda ake kiransa Abu Salihin As-Samman yace wannan saurayi da ya taho, arada an yajtaza baina yadayhi, sai yayi nufin zai ratsa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri. Fadafa'a Abu Sa'id fi sadrihi, sai Abu Sa'id ya tunkuɗe shi, ya ingiza shi a kirjinsa. Fanadara shabu wannan saurayi ya duba ya duba falam yajid masabgan bai samu inda zai kutsa ba inda zai wuce ba illa baina yadayhi sai dai ta gaban Abu Sa'id al-Khudri tsakaninsa da sutura din fa'ada sai ya sake dawowa liyajtaza dan ya ratsa ta gaban Abu Sa'id al-Khudri tsakaninsa da sutura din fadafa'ahu Abu Sa'id ashadd min al-ula sai Abu Sa'id al-Khudri ya tunkude shi tunkudewan tsananin sa yafi karin farko fanala min Abi Sa'id sai wannan saurayi ya zaki Abu Sa'id al-Khudri a wannan lokaci a cikin masallacin wato asaba min irdihi bishatmi in kadu fathul bari sharhin wannan hadisi a mujallad na farko shafi na 583 ya zaki Abu Sa'id al-Khudri to bayan an gama sallah summa dakala ala marwan sai ya shiga wajen marwan lokacin marwan shine gwamna a madina marwan shine gwamna a madina a zamanin muawiya yana halifanci wato abin ya auku zamanin shugabancin muawiya a garin madina lokacin gwamnan madina shine marwan wannan saurayi ya shiga wajen marwan fashaka ilahi malakiya min abi sa'idin ya koka masa abin da ya hadu da shi wajen abu sa'idin khudri wato tunkude shi da yi a masallaci wada khala abu sa'idin khalfahu lokacin da abu sa'id ya ga wannan saurayi ya shiga wajen gwamnan shi ma sai ya bi bayan sa faqala sai marwan ya ce malaka wa libni akhika ya abu sa'id me ya hada ka da dan uwanka ya kai abu sa'idin dan uwanka saboda dukkan su musulmai ne ukhuwatul iman qala sai abu sa'idin khudri ya ce eh yazo zai wuce ta gaba na na tunkude shi ya kare kokarin ya sake wucewa na dada ingiza shi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam saboda naji annabi ya kulu yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nasi idan dayan ku zai yi sallah yana fuskantar wani abu da yake masa kariya game da mutane fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani yayi kokarin ya gitta ta gaban sa falyadfa'ahu sai ya ingiza shi fa in aba idan yaki falyuqatilhu sai ya fada da shi fa innama huwa shaytanun saboda shi wannan shedan ne kaga dalilin hadisin kenan amma shi ibn hajar bai kawo labarin ba saboda yana da tsawo sai ya dauko ainihin mahallu shahid shine nassin hadisi da ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam andan wannan labari wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram yana ba mu matsaloli guda bakwai wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri matsala ta farko wannan hadisi yana nuna mana cewa duk inda za ka yi sallah ka'ida ne ka samu sutura fi kulli makani a ko ina za ka yi sallah ya kamata a samu akwai sutura a gabanka hatta a masallacin Makka da Madina dalili saboda wannan hadisi wanda muka karanta hadisin bulugul maram wanda ya bada labarin hadisin shine tabi'in da ake kiran sa Abu Salih As-Samman yace bainama ana ma'a Abi Sa'id yusalli yawm al-jum'ati ila shay'in yasturhu min an-nasi watarana ina tare da Abu Sa'id a ranar Juma'a zai yi sallah yana fuskantar wani abu wannan abin yana masa kariya game da mutane kaga ya gwada cewa a ina za a yi sallah a Madina a wannan lokaci masallacin Juma'a guda ɗaya ne shine masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan abu ya auku ne a masallacin manzon Allah a cikin masallaci Abu Sa'id zai yi sallah amma sai ya dauko sutura ya aje a gaban sa kun ga ya gwada cewa hatta a masallaci ya kamata idan mutum zai yi sallah ya samu sutura wannan shine darasin farko domin da a ce ba muhimmin abu bane babu shakka Abu Sa'id ba zai sa sutura a gaban sa ba domin da yawa mutane suna dauka ita sutura ana amfani da ita ne idan za a yi sallah ba a cikin masallaci ba wannan kuskure ne domin hadisin dalilin sa ba ya auku ne lokacin da Abu Sa'id ne yake sallah a cikin masallaci kuma masallacin na Madina saboda haka ya kamata a ce masallatai an yawaita sutura a yawaita sutura a cikin masallatai yanzu misali kamar masallaci na akwai sutura ga sunan amma kaga suna goshin masallaci wanda yake can karshen masallaci idan zai yi sallah sai dai ya nemi dirkaki fila to kamata yayi a ce an zuba su a gefen masallaci ta inda in mutum yana buƙatar sutura ba sai ya taho har goshin masallaci ya dauki sutura ba saboda wannan umarni ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wadannan hadisi akwai riwayar al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yada'a ahadan yamurru baina yadayhi kada musulmi ya yarda ya bar wani ya wuce ta gaban sa inji annabi Muhammad kada musulmi ya yarda ya bar wani ya wuce ta gaban sa to ya za a yi ka hana a wuce ta gabanka shine ka nemi sutura wannan shine abu na farko kaga ya nuna cewa hatta masallaci ko masallatan nan har ma na Makka da Madina wala farqa fi dhalika li jumla min al adilla akwai dalilai da yawa wadanda suke nuna cewa hatta masallacin Makka da Madina ya kamata a ce mutum yana da sutura kafin yayi sallah ya kamata mutum ya fuskanci sutura kafin yayi sallah akwai hadisin Abu Juhaifa hadisin Abu Juhaifa yana sahihul Bukhari hadisin 469 yana bada labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yayi sallah a bayan gari kuma wannan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin yayi ta sai da ya samu sutura ya aje a gaban sa sai da ya aje sutura a gaban sa kafin yayi sallah akwai hadisin Jabir bin Abdullah shi ma yana siffanta sallar da manzon Allah yayi a lokacin da ya je Makka a hajjin sa na bankwana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul hajji babu hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2237 Jabir bin Abdullah yana bada labarin tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin haji da irin abubuwan da ya aikata Jabir ya ce hatta iza ataina albayta lokacin da muka iso Ka'aba lokacin da manzon Allah ya isa Makka lokacin da zai yi aikin haji yana isa Ka'aba istalama ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya fara yi shine ya shafi wannan ar-rukun shine al-hajarul aswad ya fara yin dawafi lokacin da manzon Allah ya fara yin dawafi fara mala salasan ya yi sassarfa gudu ba gudu ba sai da ya zagaye Ka'aba sau uku wa masha arba'an sannan ya yi tafiya ba sassarfa ba ya zagaye Ka'aba sau hudu wannan shi ake kira ar-ramlu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan lokacin da ya yi dawaful qudum dawafi na isowa Makka lokacin da manzon Allah ya gama dawafin Ka'aba summa nafada ila maqami Ibrahim alaihi salam sai manzon Allah ya tafi maqamu Ibrahim maqamu Ibrahim dama yana nesa da Ka'aba faqara sai ya karanta wattakhizu min maqami Ibrahim musalla faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bayt annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai nafil filun nan guda biyu na bayan dawafi sai da ya saka maqamu Ibrahim a tsakaninsa da Ka'aba me dalili saboda yin sutura da maqamu Ibrahim ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da sutura kafin yayi sallah a garin Makka a jikin Ka'aba sannan Abu Salih bin Kaisan ya bada labarin Abdullah bin Umar yana cewa ra'aitu ibn Umar yusalli fil Ka'aba naga Abdullah bin Umar yana sallah a Ka'aba wala yada ahadan yamurru baina yadayhi baya barin wani ya wuce ta gaban sa Abdullah bin Umar sahabin manzon Allah ne wannan hadisin yana cikin muwatta hadisin 331 wadannan hadisai babu shakka a fili sun nuna mana hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da yayi a Makka da salloli da yayi a Madina sahabbansa sallolin da suke a Makka da Madina suna sanya sutura a gaban su don haka wannan yana nuna cewa hatta masallacin Ka'aba ya kamata mutum ya samu sutura kafin yayi sallah amma an samu malamai wadanda suke ganin akwai sassauci dangane da Ka'aba saboda cikowar jama'a da ake samu da kuma cinkoso ana samun cikowar mutane yanda fuskantar sutura abu ne mai wahalan gaske ko ka aje suturan wani zai wuce tsakaninka da sutura din daga cikin wadanda suke ganin akwai sassauci game da Makka akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a littafin sa Majmu'u Fatawa mujallal na 26 shafin 122 Sheikhul Islam yana cewa game da Makka saboda yanayin haduwar jama'a da cikowa da ake samu akwai sauki akwai sassauci wannan dalili yasa kake ganin malamai da dama suke ganin idan dai mutun zai yi sallah a Makka ne ba sharadi bane sai ya samu sutura. Haka nan Bin Bas daga cikin malamai na zamanin nan a littafin Fatawassa mujallal na 4 shafin 268 yana cewa al-Masjidul Haram la yahrumul mururu fihi bayna yaday al-musalli. A Makka ba haram bane ka wuce ta gaban mai sallah, inji Bin Bas. A Makka a masallacin harami ba haram bane ka wuce ta gaban mai sallah, li kaunihi muzinnata ziham, saboda ana tamanin wuri ne da ake samun cikowa cinkoso, wai shukku fihi taharruzu minan mururi bayna yaday al-musalli, abu ne mai wahala a ce mutum ya iya kiyayewa ya hana a wuce ta gaban sa. Wa kad warada bizalika hadisun sarihun fihi da'fun, akwai hadisi wanda yake nuna babu laifi don an yi sallah a Makka babu sutura, amma hadisin yana da rauni. Bin Baz yace lakinnahu yanjabiru bima warada fi zalika min al-asar, amma labari da aka samu game da Abdullah ibn Zubair cewa yana nafila mutane na dawafi a gaban sa. Bin Baz yace to wannan labari tunda Abdullah ibn Zubair sahabi ne an samu kamar wannan labari, yace kuma hadisin yana da rauni idan an hada yana ganin ba laifi bane don an yi aiki da shi. Wa fi hadisin da'ifin akhar ورد أن المرأة كانت تمر بين يديه حتى ما تتنا وچوا تقبان عبد الله بن الزبير لو كتن ينا صلى ما تانا دواهي دمزا أما كما بيدوكا صلى ستاباتي بعد سيبن باز يتيتو باما كعبا بحتى ما صلى تم مدينة ومثله في المعنى المسجد النبوي حتى ما صلى تم مدينة شما saboda yawan jama'a da ake samu yana ganin ba laifi bane don ba a samu sutura an fuskanta ba. Idza shtadda fiha az-ziham, idan dai ana samun tsananin cikowa, wa sa'ubat taharruzu min al-marrati, ya zama hattara game da gittawa ta gaban mutum abu ne mai wahala, to yana ganin babu laifi saboda la'akari da aya ta 16 ta suratu Tagabun wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tu, ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku. Mutum yayi iya yadda zai yi kenan, yayi iya yadda zai, saboda haka larura ce. Da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, hadisin muttafaqun alai. Wannan yana nuna cewa akwai malaman da suke ganin babu laifi don mutum yayi sallah babu sutura a masallacin Ka'aba da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, amma babu shakka waɗannan dalilai suna da rauni. Abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah shine sutura kafin a yi sallah. Kai kokari ka nemi sutura kafin ka yi sallah, kuma a ko'ina, domin babu hadisi da yake kawar da waɗannan hadisai ingantattu da suke umarni a yi amfani da sutura kafin a yi sallah. Ba a samu hadisin da yake sassauta umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Duk wani hadisin da ka samu yana da rauni, don haka kayi kokari kayi amfani da sutura kafin kai sallah, shi yafi dacewa. Mas'ala ta biyu game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri shine akwai umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ture mai wucewa, kamar yadda manzon Allah ya umarni ka nemi sutura kafin kai sallah. Sannan kuma cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ka tura wanda ya zo wucewa. Mu lura da yadda hadisin ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'ahu, kaga kalmar falyadfa'ahu ya ture shi, kaga an samu umarnin manzon Allah kenan. Idan kana sallah wani ya nemi wucewa ta gabanka tsakaninka da sutura, to an samu umarnin manzon Allah ka tura wannan mutumin. Yace fa in aba, in yaki falyukatilhu, yayi fada da shi. Wa qala, wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyamna'hu, idan kana sallah wani yazo zai wuce tsakaninka da sutura ka hana shi. To don haka anan فدل على انه اذا اراد احد المرور بين يدي المصلي فله منعه. تندا ان samu umarnin annabi meye hukuncin ture mai wucewa din. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ture shi, yace kai fada da shi, yace ka hana shi. me hukuncin hana mutum in yazo wucewa zaka ce wajibi ne tunda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuskure akasarin malaman sunna suna cewa ba wajibi bane yana da kyau yani mustahabi ne ka tura wannan mutumin ba su daukar shi a matsayin wajibi wannan ya kama tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar ya kawo ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in kamar Salim kamar al-Imam Shafi'i Abu Thawr in ka duba littafin al-Mughni na Ibn Qudama a mujallal na biyu Shafi'i na 41 yana cewa wala a'lamu fihi khilafan babu wani malami ma fitaccen malami a tarihi wanda ya dauki umarnin annabi anan a matsayin wajibi na'am akwai labarin da ake cewa al-Imam Ahmad yana da fahimtar umarnin nan wajibi ne amma bai tabbata ba kamar yadda Ibn Qudama yake fada akasarin malaman sunna abinda suke fada kenan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka ture shi ko kai fada da shi ko ka hana shi wannan umarnin ba wajibi bane amma duk da haka ya kamata ka hana mutumin ya wuce al-Imam an-Nawawi yace la a'lamu ahadan min al-fuqaha iqala bi wujubi hadha ad-daf'i ban taba sanin wani malami cikin malaman fiqhu wanda yace wajibi ne a tura mutum ba ban taba sani ba in ka duba nailul awtar na al-Imam Shawkani farkon mujallal na uku wato yana shafi na 9 ya kawo bayanin al-Imam an-Nawawi a game da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tunkude wanda yake kokarin gucewa ta gaban mai sallah al-Imam Shawkani yace thumma hal al-man'u wal-muqatala li khalalin yaqa'u fi salati al-musallimi min al-murur shin da aka ce ka hana mutun ya wuce ta gaban ka dinnan saboda in ya wuce za a samu tangarda game da sallar ka ne sallar ka za ta samu matsala za ta samu nukusani shin a dalilin haka ne koko auli daf'il ismi anil mari koko dan ka raba mai wuce wanda laifi saboda idan mutun ya wuce gaban mai sallah yana da laifi a wajen Allah to idan ka ture shi ka hana shi kaga ka taimake shi to meye dalilin da yasa aka ce ka hana shin shin an ce ka hana shi ne don amfaninka kai mai sallah shine idan ya wuce ta gabanka zai rage maka lada ko kuwa an ce ka hana shi saboda amfaninsa shine wucewan domin idan an bari ya wuce yana da zunubi kaga idan ka hana shi ka taimaka mara a wajen Allah bai samu zunubi ba anan malaman sunna suka samu sabanin fahimta wasu na ganin hana wucewan a saboda ingancin sallanka ne domin idan ya wuce ta gabanka sallarka ta samu nukusani na lada babu shakka akwai naqasu da ake samu a sallarka matukar mutun yana wucewa ta gabanka sannan wasu na ganin a'a saboda waɗancan hadisi da muka karanta a farkon babi waɗanda suke magana akan tsananin laifi na wucewa ta gaban mai sallah kaga kenan idan ka hana shi wucewa ka taimaka masa don haka al-Imam Shawkani yana da cikin malamai da suke da fahimtar cewa umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hana mutum ya wuce taimako ne ga shi mutumin saboda kar ya samu dimbin zunubi na gitta gaban mai sallah shi yasa aka ce kar ka bari ya wuce wato ka taimaka mar ne saboda haka ba shi da alaka da ainihin sallarka amma da dama malamai suna ganin saboda nukusani da za a samu ta wajen ladan sallarka shi yasa aka ce kar ka bari a wuce yace bal al-awwal azhar li'anna iqbal al-musalli ala salatihi awla lahu min ishtigalihi bi daf'il ismi an ghayrihi saboda kai kokarin kulawa da sallarka inganta sallarka yafi a ce ka mai da hankali wajen tura wani da yazo zai wuce gabanka don haka ashe tunda manzon Allah ya umarni da ka ture shi ko ka hana shi wucewa ya gwada cewa ba wai don taimakon sa bane ka raba shi da wannan laifi an umurce ka ka hana shi wucewa ne saboda idan ya wuce to ladar sallarka tana raguwa matsala ta uku game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kashi biyu na daya yace idan mutum yazo zai wuce ta gabanka kana sallah kana fuskantar sutura na daya fal yadfa'ahu ya tunkude shi na biyu yace fa in aba idan mutumin yaki fal yuqatilhu yayi fada da shi wannan ita ce matsala ta uku da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyuqatilhu laysa alqitalu haqiqa ba wai ainihin damben na haqiqa annabi yake nufi ba saboda haka kada mutum ya nade hannuwar rigansa da nufin zai kokuwa da wani alhali kuma yana cikin sallah wannan inda jumhur akasarin malaman sunna sun ce abinda manzon Allah yake cewa kai fada da shi ba ainihin dambe ake nufi ba kalmar alqital tana da ma'ana mai fadi ka duba umdatul qari sharhi sahihul bukhari na al-hafiz al-aini a mujallad na 4 shafin 291 al-imam al-qurtubi yace abinda manzon Allah yake nufi shine kai kokarin hana shi mataki na farko ya zama hanyar hana shi din da sauki mataki na biyu hanyar hana shin ya dan yi tsanani shine abinda manzon Allah yake nufi amma ba wa ainihin fada din manzon Allah yake nufi ba yani bil ishara abu na farko shine ka masa ishara inji al-imam al-qurtubi wato idan yazo zai wuce kalmar ishara idan an ce ishara ko wace ishara abu kai amfani da shi ta wajen nuna masa alamar kar ya wuce ba laifi bane in yazo zai wuce ka masa ishara ko da yatsa ko da hannu na nuna cewa kada ya wuce kaga ka dauki mataki mafi sauki wa latiful mani haka in ka duba ne lo autar litafin al-imam shaukani a farkon babi na 3 ya kawo bayanin al-qadi iyab da kuma al-imam al-qurtubi suna cewa malaman sunna sun yi ittifaki ajma'u ala annahu la yalzamuhu an yuqatilahu bisilahi kalmar cewa falyuqatilhu malaman sunna sun yi ittifakin cewa wannan kalma ba wai tana nufin cewa mutum ya dauko makami ya kama yaki da wannan mutumin yana sallah bane me dalili li mukhalafati zalika li qa'idati al-iqbal ala salati wal ishtigal biha saboda idan aka ce wane yana fada yana sallah to abubuwa biyun nan ba su haduwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi salati la shughla lalle ita kanta sallah akwai abin da ke daukan hankali to idan ya zama sallar kanta tana dauke hankalin mutum ya za a yi a hada ta kuma da dambe kaga fada da sallah ba za su haduwa lokaci guda ba don haka yasa malamai suke cewa kalmar al-qital ba wai zahirin ma'ananta take nufi ba duk da cewa akwai malaman da suka yi amfani da wannan kalma kamar misali a zamanin Umar bin Abdul Aziz akwai wanda ya naushi wani da yazo wucewa sai da ya fasa masa hanci amma amfani ne da lafazi na zahiri wanda ba tare da an yi bincike koko an yi tambaya game da malamai dangane da wato ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da zai rika karanta hadisi kai tsaye yayi aiki da su babu bincike to zai auka ma irin wannan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa'ahu fa in aba falyuqatilhu kaga idan mutum zai dauki hadisin zahiri sai in zai fara sallah sai ya dauko wukansa ya daura a jiki yana jira mai zuwa ya wuce bare karshen maganar manzon Allah yace fa inna ma huwa shaytanu kaga kenan daidai ne zaka yi jihadi kana sallah to wannan ya saba ma ainihin fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba nailul autar al-imam shaukani ya magana akai sosai yace musamman kai la'akari da ainihin labarin da Abu Sa'id al-Khudri abinda ya auku da shi kafin ya bayyana wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kai la'akari da wannan labari wanda mun gabatar da shi yana sahihul bukhari yana sahihu muslim abinda Abu Sa'id al-Khudri yayi lokacin da wannan saurayi yazo zai wuce ta gaban sa da farko fa innahu dafa'ahu fi sadrihi ya ture shi ne a kirjin sa summa ada ya sake dawowa yana ce sai ya wuce fa dafa'ahu ashadda min al-ula sai ya ingiza shi ingizawar da tafi tsanani fiye da na farko wannan yana sahihul bukhari wa gairihi saboda haka ya nuna Abu Sa'id al-Khudri ya fassara maka hadisin a aikace Allah ya sa mun gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da falyuqatilhu da a ce dambe ne ko yaki ake nufi babu shakka da Abu Sa'id al-Khudri ya yaki da wannan saurayi saboda sahabi ya fi imani akan wani wanda yazo a bayan sa haka al-Imam al-Baihaqi ya kawo bayanin al-Imam Shafi'i anna al-murada bil muqatala daf'un ashadd min ad-daf' al-awwal al-Imam al-Baihaqi ya ce al-Imam Shafi'i ya ce abinda manzon Allah yake nufi idan mutum yazo zai wuce ta gaban ka ka hana shi wucewa ta hanya mai sauki, idan ya nace to ka hana shi wucewa ta hanya mai tsanani. Amma ba wai yana nufin mutum zai kai ga yin danda yana sallah ba. Ibn Hajar a sharhin hadisin yace wa zahaba al-jumhur ila annahu idha marra wa lam yadfa'hu. Galibin malaman sunna suka ce idan ko kana sallah wani ya riga ya wuce baka hana shi ba, fala yanbaghi lahu an yaruddahu, to kada ya bi shi, kada ya bar wurin sallan ya bi wannan mutum ya ce sai ya hana shi, ya ce sai ya dawo da shi ya koma inda don ya riga ya wuce. Ai dama abinda ake hanawa ya ratsa ta gaban ka, to ya riga ya wuce, to don haka karka nemi kokarin ya dawo ka bar shi. Li'anna fihi i'adatul murur, domin idan ka bi shi ka nemi dawo da shi to kana kuma kokarin ya sake gittawa ta gaban ka, saboda haka kyale shi shine mafi dacewa. In ka duba sharhin Ibn Hajar Fathul Bari, sharhin da yema hadisin nan riwayar al-Imam al-Bukhari, al-Imam an-Nawawi a sharhin sa na Sahih Muslim yana juz'i na 4 shafi na 216 yace al-Qadi Iyad yace malaman sunna sun yi ittifaki la yalzamuhu muqatalatuhu bisilahi, kalmar falyuqatilhu ba ta nuna cewar kai fada da mutum alhali kana cikin sallah, wala ma yuaddi ila halakihi fa inda fa'ahu bima yajuzu, amma da a ce mutum zai zo wucewa sai ka ingiza shi to ka sai abin ya taras da ajali sai ya fadi ya mutu, ya zo zai wuce ta gaban ka sai ka ingiza shi, ingiza wadda ta dace da yadda sunna ta karantar, sai mutumin ya halaka. Min zalika fala qawada alaihi bi ittifaqil ulama, baki dai malaman sunna sun ce babu diyya akan ka babu kafara, saboda kai aiki da lafazin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abinda ka aikata bai saba ma kaida ba, don haka babu wani hukunci da yake kanka. Anan malamai da yawa suna cewa babu diyya wanda mutum zai bada saboda aikata wannan la'akari da mutum yayi aiki ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, watafaqu ala anna hadha kulluhu liman lam yufrid fi salatihi. Amma duk wannan bayani gaba daya game da tunkude mutum, malaman sunna sun ce ya ta'allaka ne ga wanda yayi hattara ya sa sutura a gabansa kafin yayi sallah. Wanda bai sa sutura a gabansa ba kafin yayi sallah, wannan hukuncin gaba daya bai shafe shi ba. Wanda ya saka sutura, ihtata wa salla ila sutura aw fi makanin ya'manu al-murura bayna yadayhi, mutum ne yayi sutura ya aje a gabansa kafin yayi sallah, sai wani yazo zai wuce tsakaninsa da sutura, to shine wanda ake nufin da cewa ya ingiza wannan da yake kokarin wucewa ta gabansa. Amma wanda bai nemi sutura ba kafin yayi sallah, haka kawai ya kama sallah a daidai kofa, wani yazo zai wuce shi bai aje sutura ba, yayi kokarin ya hana wannan wucewa, ba shi da iko, ba shi da hujja a hadisin manzon Allah, Allah ya sa mun gane. Kaga kenan hana mutum ya wuce ta gaban ya shafi wanda ya aje sutura, yana da kyau mu gane. Wanda bai aje sutura ba, malaman sunna sun yi ittifaki ba shi da hujjan hana wani ya wuce ta gabansa. To wanda kuma akasari abin da ke faruwa kenan, zaka ga mutum yana sallah a masallaci babu sutura a gabansa, wani yazo zai wuce ya hana shi alhali gaban nashi babu sutura, Allah ya sa mun gane. Abinda manzon Allah ya umarni ka aje sutura, idan wani yayi kokarin ratsa tsakaninka da Allah, ka dubi hadisin da bulugul maram, fa in arada fa arada ahadun an yajtaza bainahu, wani yayi kokarin ya ratsa ta gabansa tsakanin shi da sutura, falyadfa fi naharihi wa in aba falyuqatilhu. Amma wannan ba shi da sutura din, sannan kuma yana hana mutane su wuce ta gabansa, kaga yayi kuskure. Laifi biyu kenan, laifi na farko bai aje sutura ba, laifi na biyu sannan yana aikin da babu hujja a kansa a shari'a. Don haka malaman sunna sun yi ittifaki wanda aka bashi damar ya ture wani shine wanda ke da sutura a gabansa, wanda bashi da sutura a gabansa bashi da ikon hana wani ya wuce. Na'am. Sannan kuma malaman sunna sun yi ittifaki kai da wani, in wani na sallah bai kamata gare ka ka wuce ta gabansa ba, ko da wannan mutumin babu sutura a gaban shi, Allah ya sa mun gane. Bai kamata kai ka wuce ta gabansa ba ko da babu sutura a gaban wannan mutumin. Sannan ko da a ce mutum ya aje sutura, idan mutum ya aje sutura a gabansa wani yazo zai wuce ya zama suturar da ya aje a gabansa ta saba ma ka'ida ya aje suturar nesa ta yanda ba yanda za a yi ya tunkuda wannan mutumin sai ya bar inda yake tsaye nan ma yayi laifi domin inda a ce ya aje sutura daidai da sunna ta karantar ba zai bar inda yake tsaye ya matsa saboda ya tunkuɗe wani ba wato inda har zaka matsa kafin ka ture wani to kai ma ka saba ka'ida dole a inda kake tsayen nan shine in wani ya zo wucewa tsakaninka da sutura zaka hana shi me dalilin da yasa malamai suka ce ba kyau ka matsa saboda hana wani ya wuce li'anna mafsadatal mashi fi salatihi a'zamu min mururihi min ba'idin baina yadayhi saboda barnar matsawanka daga inda ka tsaya tafi tsanani akan kyale wancan mutumin ya wuce saboda zaka yi tafiya a sallah kenan tafiyar da babu hujja akai wa inna ma ubiha lahu qadara ma tanaluhu yaduhu min mawqifihi an baka damar ka hana mutun ne ya wuce ta gabanka gurgudan inda hannunka zai iya isa jikin shi domin hannunka na isa jikinsa idan suturar ka aje ta bisa ka'ida amma idan suturar ta wuce ka'ida to babu shakka hannunka ba zai taba jikinsa ba idan ya zama hannunka ba zai taba jikinsa ba sai ka matsa gaba to kai ma ka zama mai laifi don haka yasa hadisai da muke karantawa malaman sunna suke cewa mustahabi ne mutum yayi sallah kusa da sutura yani umira bil qurbi min suturatihi mutum ya zamanto yana kusa da sutura kafin yayi sallah wa inna ma yarduhu idza kana ba'ida minhu bil ishara wat tasbih amma kuma hakan tana iya faruwa kamar misali mutumin da zai yi sallah a sahun farko wannan sahu da yake gaba kaga bai da bukatar ya aje sutura tunda akwai bango a gaban shi to mutum bango na gaban sa ta yiwu kuma tsakanin bangon da mai sallan akwai tazara domin akasari masallatai zaka samu sahun farko ana barin tazara sosai saboda a samu tazara tsakanin sahun farko din da liman to wannan sarari da ke gaban wadanda ke sahun farko sai ya ba mu wani damar ya wuce ta can gaba yanda hannunka ba zai isa gare shi ba ya zaka yi da shi malamai suka ce zaka hana shi ne kawai ta ishara dama matakai biyu ne na hanawa mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyadfa'hu a wata riwaya yace falyamna'hu ya hana shi to tunda an ce ya hana shi hanawan yana zuwa imma da hannunka imma da ishara isharan nan tana iya zama da tasbihi in yazo zai wuce ta gabanka da dan tazara yanda ba za ka iya taba jikinsa ba sai ka ce subhanallah idan ka ce subhanallah ishara ce gare shi duk inda musulmi ya ji an ce subhanallah babu shakka zai waigo zai mai da hankalinsa zai gane akwai wani abu da ke aukuwa qala wa kadhalika tafaqu ala annahu idza marra la yarduhu li allahi yasira mururan saniya wannan duk bayanin al-imam an-nawawi wanda ya sharhu sahih muslim yana sharhin hadisin abu sa'id al-khudri Allah madaukaki ya sa mun gane. Mas'ala ta hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum ila shay'in idan dayan ku yana salla yana fuskantar wani abu yasturhu minan nasi wanda yake masa kariya daga mutane. Yana fuskantar wani abu wanda yake masa kariya daga mutane. In ka duba Fathul Bari sharhin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri mujallad na farko shafi na 481 yace idza salla ahadukum ila shay'in kaga kenan Ibn Hajar yace walau salla ila ghairi sutura wanda bai aje sutura a gaban sa ba wanda bai aje sutura a gaban sa ba wannan hadisin bai shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi sannan fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi to wanda bai aje sutura ba kaga wannan magana ta annabi ba ta shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan wanda ya aje sutura a gaban sa ibnu hajar yace walau salla ila ghairi sutura mutumin da zai yi salla bai aje sutura ba aw kanat koko akwai sutura din amma taba'ada minha yayi nisa daga suturan فالاصح انه ليس له الدفع لتقصيره ما في انغانشي شيني كدا يي kokarin hana wani ya wuce ta gaban sa saboda shi kansa an samu gazawa tare da shi wajen aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahrumu almurur hina izin baina yadayhi anan wasu malamai suke cewa ba laifi bane dan an wuce ta gaban wannan mutumi anan ibnu hajar yace babu shakka cewa ba laifi bane kuskure ne amma ta ina ne ake samun laifin idan aka ce ba kyau a wuce ta gaban mai sallah baina yadayhi me ake nufi da gaban sa me ake nufi da gaban mai sallah ibnu hajar yace zahirin hadisai waɗanda suke magana akan wucewa ta gaban mai sallah yaktadi tahrim al-murur baina yadayhi wa annahu yushra'u lahu radd al-mar allahumma illa an yubtarra al-mar ila dhalika li adami wujudi muttasin illa fima baina yadayhi wa mata ba'ud al-mar amma baina yaday al-musalli idha lam yulqi baina yadayhi sutra salima min al-ismi li annahu idha ba'ud anhu urfan la yusamma marran baina yadayhi wato kamar ana nufin cewa tsakaninka da sutura shine abinda manzon Allah yake nufi da a gabanka tsakaninka da sutura shine gabanka idan tazarar ta wuce tsakaninka da sutura to ba gabanka bane domin ba huruminka bane huruminka na mai sallah yana tsakanin inda ka tsaya da kuma ainihi inda sutura yake don haka idan wani ya wuce ta gaban inda ya kamata a ce sutura kananan babu shakka ba huruminka bane ba kada ikon yin fada da wannan mutumin yana cewa idza ba'uda anhu urfan la yusamma marran baina yadayhi misali ga wani can yana sallah a ƙarshen masallaci sai wani ya wuce ta wannan kofa ta farko kaga duk wanda ke masallacin nan idan aka ce an wuce ta gaban wani ya ce ba gaban sa bane shi da yake can ƙarshe wani kuma ya wuce ta nan gaba ashe kaga kenan in an ce gaban mai sallah ana nufin hurumin sa shine daga inda ya tsaya zuwa inda sutura ake aje sutura idan za a yi sallah amma duk da haka ibnu hajar yace walakin al aula tarkuhu mafi dacewa shine komai nisa tsakanin mai sallah da inda zaka wuce babu kyau ka gitta ta gaban sa mutukar bai da sutura walakin al aula tarkuhu komai nisa kada ka gitta ta gaban sa shi yafi dacewa saboda haka idan ya kama ga sai ka koma bayan sa daga nan sahun farko sai ka tafi can ƙarshen masallaci ka zagaya shi sannan ka dawo ka fita ta kofar farko wannan shine mafi dacewa gare ka saboda hadarin saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba nailul autar farkon mujallal na uku shafi na hudu yayi magana akai haka nan al-imam an-nawawi الكتاب روضه الطالبين وامده المفتين كتاب الصلاه باب نبير في شروط الصلاه والمنهي عنها والمنهي عنه فيها مجلد نفرقو شافينا 295 الامام النووي شيما yana magana akan wannan yace walau lam yakun sutura idan ya kasance mutum bai aje sutura a gaban sa ba au kanat wata ba adaminha koko akwai sutura amma mai salla yayi nesa da sutura فالاصح انه ليس له الدفع لتقصيره ما في انغانشي شيني wannan mutumi bashi da ikon hana wani ya wuce ta gaban sa saboda shi kansa mai laifi ne al imam an-nawawi ash-sharh sahih muslim juz'i na 216 har yanzu yace qala al ulama malamai suna cewa wal hikmatu fi sutura hikima game da yin sutura wato akwai hikima game da aje sutura kafin ayi sallah akasari idan kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a aikata wani abu to zaka samu cewa akwai hikima a cikin wannan abin me hikimar aje sutura kafin ayi sallah me hikimar idan mutun zai sallah ya aje sutura yace hikimar ita ce kafful basari amma wara'ahu tsare idonka kada ya ketara abin da ya wuce sutura wato hikimar ita ce idan aka ce wani ka aje sutura a gabanka kafin kai sallah kaga yana gwada cewa idon kama kada ya wuce wannan gurin na sutura akwai taimako da yake maka kenan ya zama hankalinka ya tsaya wuri guda idanunka ba su ketara ainihin wurin sallarka ba wa man umayyu tazu bi qurbihi sannan kuma hikimar aje sutura wato ita ce hana wani ya wuce ya ratsa ta gabanka ta kusa da kai wanda zai iya dauke hankalinka daga sallah din domin idan mutun zai gitta ta gaban ka babu shakka hankalinka zai koma gare shi. To hana wucewa ta gaban mai sallah yana taimakawa mai sallah din ya sama masa nutsuwa da maida hankali ga wannan sallah din fiye da a ce babu sutura a gaban shi. Salata shida. Masala ta biyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi umarni a ture wanda yazo wucewa a gaban mai sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma huwa shaytan, saboda shi wannan da yake kokarin wucewa ta gaban mai sallah shaydani ne. Wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, fa inna ma huwa shaytanun, wannan da ke kokarin wucewa ta gaban mai sallah wani shaydani ne. Ibn Hajar a sharhin wannan hadisi a littafin Fathul Bari a mujallan na farko shafi na 481 yace wa itlaqu shaytan ala al-marid min al-insi sa'ibun sha'ibun. Asali wato Larabawa sun riga sun saba da wannan kalma, wanda ya fandare imma aljani ne ana kiransa shaydani, imma mutum ne ana kiransa shaydani. A larabce wannan abu ne sananne, Larabawa sun san da shi. Wato idan aka samu aljani da ya fandare sai a ce mar shaydani, idan aka samu dan adam ya fandare sai a ce masa shaydani. Sannan waqad jaa fil qur'an qawluhu ta'ala fi surati al-an'am, ya zama alqur'ani ya tabbatar da wannan al'ada ta Larabawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shayatin al-insi wal-jinni a suratul an'am aya ta 112, wanda yana nuna cewa akwai shaydanu cikin mutane, akwai shaydanu cikin aljannu. Don haka yasa yake cewa fi hadal hadisi jawazu itlaqi lafdhi shaytan ala man yaftinu fi din, duk wanda ke jefa fitina a addini ba laifi bane don an kira shi shaydan. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mai kokarin ya wuce ta gaban mai sallah da sunan shaydan. Me yasa aka kira shi shaydan? Saboda yana kokari ya jefa maka fitina a cikin addininka. Saboda dole za a samu wata nukusani, za a samu aibu tattare da sallanka a dalilin wucewar wannan mutumi. Wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shaydan. Wa anna al-hukma lil ma'ani duna al-asma, wato ana la'akari da ma'ana ne ba sunan ba. Listihalati an yasiran maru shaytanan bi mujarradi mururihi, dan ba wai wucewarka ta gaban mai sallah kawai tana mai da kai ka zama shaydani ba, a'a, abinda ka aikata aiki ne na wanda ya fandare ma Allah. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutun da suna shaydani, wato lafdhu shaytan yutlaqu haqiqatan ala al-jinni. Asali idan aka ce shaydan, aljani ake jingina kalman gare shi. Wa majazan ala al-insi, amma kuma ana iya jifan dan adam da kalmar shaydani, kuma ya dace saboda me? Idan yayi hali irin na shaydanin aljani. In ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a mujallal na 19 shafi na 52 yana cewa wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kalbul aswadu shaytanu, bakin kare shaydani ne, fa allala bi annahu shaytanu. Ya Sheikhul Islam akan haka yana cewa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare shaydani ne, wato wannan yana nuna cewa aljani yana yawan canza halittansa, yakan rikida. Aljinnu tatasawwar bi suratihi kasira, akasari aljannu sun fi rikida a sura na bakin kare fiye da wani launi. Wa kadhalika suratul kitul aswad, yana cewa haka ma bakar kyanwa, bakar kyanwa aljannu suna yawan rikida a surata. Na'am, wannan bayani na Sheikhul Islam wato yana la'akari ne, yana la'akari ne da ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswad shaytan. Saboda haka yake cewa hatta al-qittul aswad shaytan, bakar kyanwa ita ma shaydani, shaydaniya ce. Li'anna sawada ajma'u lil quwwa shaytaniyya min ghairihi, haka shi ma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin I'lam al-Muwaqqi'in mujallal na biyu shafi na 106 yace wa in kana muradu bihi anna al-kalbal aswada shaytanul kilabi fa inna kull jinsin min ajnasil hayawanati fiha shayatin, don haka ba wai aljanu kadai ake samun shaydanu ba, kowane jinsi na dabba akwai shaydani a cikin su. kowane jinsi na dabba akwai shedani a cikin su kaga kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa ne a suratul an'am wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni shedanu na mutane da shedanu na aljanu ibnul qayyim yace kowace halitta kowace dabba ana samun shedani a cikin ta me yake nufi da shedani a cikin dabba ana nufin dabban da tafi fandarewa dabban da tafi fandarewa sai a ce wannan dabba shedani yace ya bada misali da raƙumi ya bada misali da raƙumi ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-iblu shayatinul an'am raƙumai shedanu ne daga dabbobi yana cewa ala zurwati kulli ba'irin shaytanu da haka a tozon kowane raƙumi ana samun shedani wato kamar kowace halitta ba ma raƙumi ba ana samun shedani wannan bayani ne wanda malamai suke saboda la'akari da wannan aya ta suratul an'am wacce take nuna cewa shedanu ba su tsaya ga aljanu ba hatta mutane akwai su sannan la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswadu shaytan ya nuna cewa ba ma mutane da aljanu ba hatta a dabbobi akwai shedanu saboda haka shaykhul islam yayi tawili yake cewa hatta bakar kyanwa ita ma ana samun shedaniya wato akasari shedanu aljanu sun fi rikida ga irin waɗannan halittu da akwai littafin da ake kiransa akamul marjan wani littafi ne karami mujallaji guda littafin al-imam Muhammad bin Abdullah Ash-Shibli shekararsa 666 da mutuwa mutumin Damascus ya rubuta wannan littafin akan bayani dangane da halittar aljani yana bayani game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswad shaytan yana cewa inna ma qala zalika ala tariqi at-tashbih laha bil jinni li'anna al-kalbal aswad asharrul kilabi wa aqallaha naf'an kenan kamar yanda shaykhul islam ya faɗa ko ibnul qayyim al-jawziya duka wata dabban da tafi fandarewa ana kiranta shedaniya wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kalbul aswad shaytan saboda a cikin karnuka karen da yafi fandarewa shine mai launin baki haka ibnul usaymin shi ma yayi magana a littafin sa asharhul mumti' yana kitabus salati babu sifatis salati game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma'ahu al-qarin na'am bai zo a littafin bulugul maram ba amma yana daga cikin riwayoyi na wannan hadisi kamar yadda shi ibn hajar ya ishara da shi yana cewa wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kokarin wucewa ta gaban mai sallah a tare da shi akwai aljanin halitta al-qarin shine aljanin halitta shine wanda wasu hausawa suke kiransa makarai ko da yake akwai cimfe-cimfe da suke yi a kai ya saba ma ainihin al-qarin wanda bayanin sa yazo cikin al-Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah abinda ake cewa al-qarin shine aljani na halitta kamar yanda al-Imam Shawkani fada a Nailul Awtar yana mujallal na uku shafi na bakwai yace zahirul hadisi ma'ahu qawluhu fa inna ma'ahu al-qarin manzon Allah yace a tare da mai kokarin wucewa ta gaban mai sallah akwai aljanin halitta me ake nufi da al-qarin yace fil qamus al-littafin qamus ana cewa al-qarin al-muqarinu wanda aka hada ka da shi wa sahibu abokinka shine da larabci ake kira al-qarin ash-shaytanul maqrunu bil insani aljani da aka hada shi da mutun la yufariquhu wanda baya rabuwa da dan adam tsawon rayuwarsa wannan aljani huwa al-muradu huna shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa fa inna ma huwa shaytanu fa inna ma ahul qarin wato kowane dan adam akwai aljani da aka hada shi da shi kowane dan adam akwai aljani da Allah madaukaki ya hada shi da shi ja'alahu Allah ta'ala ma kulli ahadin minan nasi wa huwa alladhi yadfa'u sahibahu li sharri wal ma'siya wannan aljani shi yake ingiza mutun ya aikata sharri shi yake ingiza mutun ya aikata sabon Allah wannan yazo cikin alqur'ani yazo a hadisin manzon Allah alqur'ani a suratul qaf ayata 27 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qala qarinuhu rabbana ma atbaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Ka duba tafsirin wannan aya, aya ta 27. Qala qarinuhu aljani nahalittansa, yana bada sheda a kansa a ranar tashin kiyama a gaban Allah. Wannan aljani da aka hada mutun da shi zai ce ma Allah ma atugaituhu, ni ban batar da shi ba, ban sa wane ya ketar dokanka ba, walakin kana fi dalalin ba'id, yana kokarin kare kansa. In ka duba tafsirin Ibn Kathir a fassaran wannan aya, yana cewa Abdullah ibn Abbas, al-Imam Mujahid, al-Imam Qatada wa gairuhum da sahabbai da tabi'ai da yawa suna cewa huwa shaytanu allazi wukila bihi, shaytan da Allah ya wakilta mu dan adam, zai bada shaida za a yi hisabi tsakaninsa da mutun a ranar tashin kiyama a gaban Allah. To wannan ayan tana magana ne akan wannan shaydanin, wannan shaydani shi ake kira al-qarin. Kaga wannan yazo cikin al-Qur'ani, sannan akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn, babu wani daga cikinku, annabi yana gaya masahabbai sallallahu alaihi wasallam, babu wani daga cikinku face an wakilta masa aljani na halitta. Sai aka ce wa iyyaka haddaka ya rasulullah, manzon Allah ya ce wa iyyaka haddani, haddani akwai aljani da aka hada ni da shi, walakin Allah a'adani alaihi fa aslam, sai dai ni Allah ya taimake ni akan wannan aljani, fa aslam ya mika kansa, koko fa aslam ya musulunta. Wannan kowane ɗaya yana daga cikin bayani da malaman sunna suka yi akai. In ka ce fa aslam ya mika kansa, wato Allah ya tilasta shi ba zai iya batar da annabi Muhammad ba, saboda haka ya zama shi ke bin manzon Allah, ba manzon Allah ke bin umarninsa ba, ya zama fa aslama nafsahu. Wasu kuma na cewa fa aslam ya musulunta, tunda ya musulunta kaga ba zai umarni ga manzon Allah ya aikata wani abin da ya saba ka'ida ba. Shi yasa manzon Allah ya ce fala ya amuruni illa bi khairi, wannan aljani na halitta wanda aka hada ni da shi baya umurta na da aikata wani abu face alkhairi. A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qad wukila bihi qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika, wannan hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2814. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daga cikin ku face an hada shi da aljani guda da kuma malaika guda. Akwai aljani tare da kai, sannan akwai malaika tare da kai. Aljani yana kokarin umurtanka ka aikata sharri, umurtanka ka aikata sabon Allah, jiko wannan malaika yana kokarin hana ka da kuma yin umarni gare ka ka tsaya kan dokokin Allah. In ka duba sharhu sahihi Muslim juz'i na 17 shafi na 157, al-Imam an-Nawawi yace wa fi hadha al-hadith isharatun, don haka wannan hadisin yana mana ishara ila tahziri min fitnati al-qarin wa waswasatihi wa igwa'ihi. Wannan hadisi yana mana ishara mu rika tuna cewa akwai aljani a tare da mu a koda yaushe, saboda haka akwai abin da za mu aikata ba a cikin hayyacinmu ba, ba a cikin hayyacinmu ba mu aikata wani abu na sabon Allah ko abin da bai kamata ba, wanda a dalilin wannan aljani ne. Kaga idan ka san akwai wannan aljani a tare da kai, to babu shakka mutum zai dauki mataki na kariya. Fa a'lamana bi annahu ma'ana linahtariza minhu bi hasabil imkan, manzon Allah ya ba mu labari a tare da mu akwai aljani, saboda me mu yi hattara, saboda mu rika hattara ko da ranka ya baci kar ka manta akwai aljannin nan tare da kai. Dama yana buƙatar irin wannan dama, kamar da manzon Allah yake faɗa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lokacin da ran mutum ya baci a daidai wannan lokaci shedan yake kafa tarkonsa, wannan qarin yana buƙatar irin wannan lokaci, saboda haka nan take mutum sai ya faɗa tarkon shedan sai ya aikata wani abin da bai dace ba. Mas'ala ta 7 game da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri shine bayani game da al-masafatu allati takunu bayna al-musalli wa bayna as-sutura, me tazarar da ya kamata a samu tsakanin mai sallah da sutura, nisa da ya kamata a samu tsakaninka da sutura. Anan malaman sunna sun yi sabanin fahimta game da haka, sai dai mafi inganci shine la'akari da hadisi tunda ya tabbata daga Sahal bin Sa'adin, yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, yana sahihul Bukhari hadisi na 446 kuma yana sahihu muslim kitabu salati babu dunuwil musallimina sutura hadisi na 508 wannan hadisi na sahal bin sa'adin ya gaya mana tazarar da ya kamata a samu a gaban mai sallah yace kana baina musalli rasulillah tsakanin wurin sallan annabi wa bainal jidari da kuma tsakanin katanga mamarru shati daidai wucewan akuya wannan sahabi ya faɗi haka ya hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim tsakanin wurin sallan annabi idan aka ce musalla rasulillah tsakanin wurin sallan annabi wurin sallan annabi shine inda yake sujuda ina ne karshen inda annabi ke sujuda shine inda ya sa goshinsa kaga yana nufin daga inda annabi ya sa goshinsa shine musalla karka ce daga inda ya tsaya domin ba tsayuwa ce kadai sallah ba akwai sujuda sujuda ita ma ta shafi sallah don haka idan aka ce tsakanin wurin sallan annabi ana nufin tsakanin wurin sujudar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jikin katanga daidai tazaran da akuya za ta iya wucewa kaga wannan hadisin gaba ɗaya ya gaya maka yanda ya kamata a ce sutura tana gabanka abinda yake nufi shine fa yakunu baina mawdi'u sujudihi daga inda kai sujuda wa suturatihi da kuma inda suturarka take kada a samu abinda ya wuce mumirru shati wato daidai kafa da akuya za ta iya wucewa malamai suka ce kafan da akuya za ta iya wucewa kuwa nisfu zira'in shine rabin zira'in hannunka daga yatsarka zuwa gwiwan hannunka rabi idan aka ce rabin zira'inka ana nufin kamar daidai bai wuce taku ɗaya ba kenan domin zira'i baya wuce taku biyu wato ba a son idan za ka yi sallah ya zama ka kawo suturan daidai goshinka Allah ya sa mun gane ya zama tsakanin inda kai sujuda da kuma inda suturar take a samu kaman taku ɗaya kamar yanda Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi ya faɗa an samu hadisi saboda haka wannan hadisi ya zama raba gardama sannan kuma akwai ta inda za ka iya kiyasi na tsayuwar annabi da kuma sutura ɗin wannan hadisi na Sahal ya mana bayani ainihin daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujuda zuwa ainihin sutura ya bayyana mana tazara tsakanin inda yake sujuda da kuma zuwa sutura suturarsa da inda ya aje ta tsakaninta da goshi inda yake sujuda bai wuce daidai wucewar akuya ba wanda shine malamai suke cewa nisfu zira'in taqriban wanda baya wuce rabin zira'in hannu ko kace taku daya to kana iya kiyasi min mawdi'il qadamaini daga inda annabi ya tsaya shi kuma daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa fa nan ba an samu hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Abdullah ibn Umar yana sahihul Bukhari hadisin 476 wannan hadisin yayi bayani daga inda manzon Allah yake tsayuwa ka duba inda sahabbai suka yi la'akari da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karantar da mu Abdullah ibn Umar yana cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yusalli yana sallah wa bainahu wa bainal qibla tsakaninsa da al-qibla miqdalu salasati azru'in gwargwadon zira'i uku ne wato abin nufi daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fa yakunu al-miqdaru salasatu azru'in taqriba da zama zira'i uku ne zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujuda zira'i uku ne zuwa ga suturarsa saboda haka anan an nuna maka tsawon yanda ya kamata a ce tazara koko hurumin da kake da shi na yin sallah a gabanka anan idan aka samu wani yazo zai wuce ta gabanka tsakanin wannan tazara yanda yazo hadisin Abdullah ibn Umar koko Sahal bin Sa'adin to babu shakka daidai kana da hujja na tunkuɗe mutum amma idan ya wuce wannan tazara to babu shakka mutum ba shi da hujja sannan kada mu manta hadisin Abdullah ibn Abbas wanda muka karanta a baya wannan hadisi yana nuna mana cewa wucewa ta gaban mai sallah da ake magana bai shafi mamu ba yana da kyau mu gane haka bai shafi mamu ba tsakanin wucewa ta gaban sahu banda wucewa ta gaban sahu. Misali idan dai ana sallah, ya kasance jama'a suna tare da liman ana jam'i, to ba laifi bane dan wani ya ratsa ta tsakanin sahu, ya ratsa tsakanin sahu, wannan babu laifi akai, baka da ikon ture wani, saboda suturan liman ita ce take zama suturan bamu. Dalilin haka shine hadisin da muka karanta a baya, hadisin al-Imam al-Bukhari Kitabul Ilmi babu mata yasihu sama'us sagir, hadisin 75, da kuma sahihu Muslim Kitabus Salati babu suturatul musalli, hadisin 785, wanda Abdullah ibn Abbas yake bayani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje Mina a aikin haji, lokacin da manzon Allah yake Mina, Abdullah ibn Abbas yace aqbaltu rakiban ala himarin atanin, na taho ina kan jaka, jaka macen jaki kenan, wa ana yawma idhin qadna hasul ihtilam, wannan lokaci na isa balaga, lokacin ya kai balaga saurayi ne, wa rasulullah yusalli biminan ila ghairi jidari, manzon Allah yana sallah a Mina, Abdullah ibn Abbas ya taho yace famarartu baina yaday ba'dis saffi, na ratsa tsakanin wani sahun, kaga dai an ce jaki, dama ba daidai bane ya zaman to ya wuce ta gaban mai sallah, yana bata sallarsa, to amma Abdullah ibn Abbas ya ratsa sahu da jaka, bayan ya ratsa sahun wa arsaltu al-atana tartau, sannan na sake jakan ta kama kiwo, fa dakaltu fi safi, ni ma na shiga sahu akai sallah da ni, bayan an gama sallah, falam yunkir zalika alayya ahadun, babu wani wanda ya kyamaci abin da na aikata, kaga wannan ya gwada cewa ba laifi bane don an ratsa sahu, koda mace ce ta wuce ta tsakanin sahu babu laifi, sallah ba ta baci, amma idan aka wuce ta gaban liman lokacin ake laifi. Mu ci gaba da hadisi, wa an abi huraira radiyallahu anhu, an karbo hadisin nan daga abu huraira, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace idza salla ahadukum, idan dayan ku zai salla, falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, lallai ya saka wani abu ta saitin fuskansa, tilqa'a wajhihi, ta saitin fuskansa, ya saka wani abu, falyaj'al shay'an tilqa'a wajhihi, shine falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, ya saka wani abu ta saitin fuskarsa, kaga yana umarni kenan mutum ya sa sutura kafin yayi sallah, fa in lam yajid, idan bai samu wani abu ba, falyansib asan, ya kafa sanda, fa in lam yakun, idan babu sandan, falyakhutta khattan, sai ya zana zane, thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi, sannan babu abin da zai cutar da shi idan wani abu ya wuce ta gabansa, wato ta gaban wannan zani. Hadisin akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin al-Musnad, hadisi na 787, wa Ibn Majah, da kuma al-Imam Ibn Majah, hadisi na 943, wa sahahahu Ibn Hibban, Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi, sai Ibn Hajar ya ce wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun, malamin da ya ce hadisin nan yana kaduwa bai dace da gaskiya ba, idan aka ce hadisi yana kaduwa hadisin bai tabbata ba, idan hadisi ya tabbata ai ba zai yi motsi ba, wannan yana cikin lafuzza na malaman hadisi, idan ka ji an ce maka hadisin mudqaribun, hadisi ne wanda ke karkada, wato bai tabbata ba, dan in ya tabbata ba zai yi motsi ba, idan aka ce hadisi yana motsi yana kaduwa to hadisin bai tabbata ba, shine ya ce idan ma an samu malamin da ya ce hadisin nan yana kaduwa to bai dace da gaskiya ba, lam yusib yana nufin lam yusibil haqqa, bai dace da gaskiya ba, man za'ama annahu mutaribun yace bal huwa hasanun, a wannan hadisi yana da kyau, kamar yanda Ibn Hibban ya inganta hadisin, kaga Ibn Hajar yana nuna cewa hadisin nan yana da kyau, alhali kuma akasarin malaman hadisi suna cewa hadisin nan bai inganta ba, shi yasa Ibn Hajar yake cewa in ma wani malami ya ce hadisin nan yana kaduwa to bai dace da gaskiya ba, dan ya san akwai masu fada ne, akwai malaman da suke ce hadisin yana kaduwa, hadisin bai inganta ba, shi kuma yana kokarin ya nuna cewa hadisin yana da kyau, anan babu shakka tun daga malaman farko akwai wanda suke cewa hadisin nan bai inganta ba, kamar Sufyan bin Uyayna, al-Imam Shafi'i, al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Iraqi, ka duba Subul Salam na al-Imam Muhammad al-San'ani a mujallad na farko a shafin 146, akwai magana da al-Imam al-San'ani yayi game da wannan hadisi, wannan hadisi babu shakka a dalilin haka yasa aka samu matsaloli guda biyu, da jin karshen hadisin ka san dole za a samu matsala saboda me malaman hadisi sun kasu biyu game da hadisin nan kashi na farko sun inganta shi kamar yanda ya fada yace Ibn Hibban ya inganta hadisin shi kansa Ibn Hajar malamin hadisi ne yace bal huwa hasanun hadisi ne mai kyau amma kuma akwai malamai da suka ce hadisin nan bai inganta ba kamar yanda muka fada saboda haka yasa waɗanda suka ce hadisin yana da kyau suka yi aiki da shi waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba suka yi watsi da shi don haka yasa aka samu matsaloli guda biyu game da na farko fuskantar sutura a sa ta a gaba kamar yanda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin nan saboda hadisin ya yi magana akan matsaloli guda biyu idza salla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib asan fa in lam yakun falyakhut hatta hadisin yana magana akan fuskantar sutura wata riwaya ta hadisin yana nuna hukuncin fuskantar sutura falyaj'al tilqa wajhihi manzon Allah ya ce idan mutum zai sallah ya saka saitun fuskansa ya sa wani abu yana nuna in zaka fuskanci sutura suturar ta zama daidai saitun goshinka anan malaman sunna da yawa suna nuna cewa wadanda ke aiki da wannan hadisi suna nuna cewar ba laifi bane sai in ka saka sutura ta gabanka akwai malamai wadanda suke ganin hakan kuma bai dace ba kamar misali Ibn Qudama a littafin Al-Mughni a mujallal nabi shafi na 39 yana cewa yanbaghi lil musalli Allah yasmuda ila sutura idan zakai sallah idan ka kawo sutura kar ka sa ta saitin fuskanka bal yanharifu anha yaminan aw shimala sai dai ka sa suturan ta damanka ko ta hagunka suna kafa hujja da hadisin Buba'a bintul Miqdad bin al-Aswad Buba'a bintul Miqdad bin al-Aswad ita Buba'a yar sahabi ne sahabin al-Miqdad bin al-Aswad aminin sayyiduna Ali shi al-Miqdad bin al-Aswad yana cewa ra'aytu rasulullah naga manzon Allah idza salla ila sutura idan zai yi sallah yana fuskantar sutura ja'alaha ala hajibihi al-ayman sai saka sutura din ta damansa gefen dama aw hajibihi al-aysar ko gefen hagu lam yatawassatha baya saka sutura a tsakiya baya fuskantar sutura sai dai saka sutura ta dama ko ta hagu saboda haka la'akari da wannan hadisi aka samu wadanda ke ganin ba kyau ka fuskanci sutura kai tsaye kai sallah sai dai ka sa suturan ta damanka ko ta hagunka sai dai wannan hadisi ba shakka yana sunan Abi Dawud kuma hadisin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace bai inganta ba haka ma Muhammad Nasiruddin al-Albani idan ka duba da'ifu sunan Abi Dawud hadisin 692 saboda haka babu wani hadisi wanda ya inganta daga annabi Muhammad wanda yake nuna cewar ga inda za a sanya sutura sabanin saitin fuskarka domin duk wani hadisin da ya nuna kada a fuskanci sutura hadisin bai inganta ba duk hadisin da ya nuna kada a fuskanci sutura sai dai a sa suturan ta dama ko ta hagu wannan hadisin bai inganta ba a wannan dalili yasa Ibn Abdul Barri a littafin At-Tamhid a mujallal na 497 yace wa amma istiqbalu sutura mutum ya fuskanci sutura wasamdu laha ya zama yana ya doshi ainihin suturan ga ta saitin gaban shi yace fala ta hadith fi zalika inda ulama yi duk malaman sunna babu wani malami da yake da hujja ingantacciya wacce ta ayyana ga inda za a aje sutura sai yace wa hasbul musalli an takuna suturatuhu qibalata wajhihi saboda haka idan za ka yi sallah ka aje suturan ka daidai goshinka wato saitin goshinka saitin inda za ka yi sujuda in ka duba Fathul Bari a mujallal na 4 shafi na 392 sannan mas'ala ta biyu wanda muke samu game da wannan hadisi ita ce mas'ala ta yin zane a matsayin sutura kamar yadda hadisin ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum bai samu abin da zai yi suturar a sallarsa ba falyakhut khattan sai ya zana zane ta gabansa saboda wasu sun inganta hadisin yasa nan ma aka samu matsala kashi biyu sabanin fahimta wasu na cewa babu laifi idan mutum ya ja zane idan ba shi da sutura ya ja zane a gabansa wannan zanen yana wadatar masa kamar Sa'id ibn Jubair al-Imam as-Sauri الإمام أحمد بن حنبل الإمام الأوزائي إن كدوبا بداية المجتهد لتافي ابن رشد القرطبي المجلد النفر كوشافنا 82 سنة كفا حجة دوانا حديثي دمك كارنتا نا أبو هريرة عندك مغانا أكي فأما سو كان سوادا دكي تيوضا أي أنفاني دزاني أمت أين سطورا سو سابا مجونا شنيا زائي زانان زائي زانان كمر وطاني شاتن وطا كاما ور وطا shine idan ka tsaya zaka yi sallar zaka zana haka ya zamanto daga dama ya dawo hagu kaga yayi kamar alamar tsayuwar wata koko a'a zaka zana ne tsakanin damanka da hagunka koko zaka zana ne daga inda goshinka yake zuwa gaba tunda ka ce za a yi zane to ya zanen zai kasance ya kamata ya samu bayanin sa kuma daga manzon Allah saboda haka na aka samu sabani akai in ka duba littafin fiqhu zaka gani kamar misali kitabul furu littafi ibn muflih المجلد نفر كوشافي ندري هدو دكو مشابير أما مفي يوى نما لما سنة أكثري سنة تيوانا حديثي باي انغانتبا تند حديثي باي انغانتبا أي كي ده حديثي شيما بيداتيبا حديثي باي انغانتبا سبو ده هكا أي كي ده شي بيداتيبا كمر مثال إن كدوب شرح صحيح مسلم بيان الإمام النووي أينا مجلد نفر كوشافي ندري بيو ده قو مشاشدة yana cewa wastadalla al-qadi iyab rahimahullahu ta'ala bi hadha al-hadith ala anna al-khatta bayna yaday al-musalli la yakfi zane a gaban mai sallah baya wadatar masutura wa in kana kad jaa fihi hadithun ko da yake an samu hadisi akai har ma al-imam ahmad yayi aiki da wannan hadisi fa huwa da'ifun hadisi ne mai rauni in ji al-imam an-nawawi waqtulifa fihi malamai da suke aiki da hadisin su ma fahimta su ta saba yanda za a yi zanen wasu suna cewa za a yi zanen kamar kamawar wata waqila qa'iman bayna yadayil musalli ila al-qibla wasu suna cewa za ka zana daga inda kake aje goshi zuwa saitin al-qibla wasu suna cewa min jihati yaminihi ila shimalihi za ka yi zanen daga damanka zuwa hagunka haka kenan babu dai tabbas game da ainihin ma siffar zanen baya ga cewa hadisin ma zanen bai inganta ba sai yace walam yara malikun rahimahullahu ta'ala wala ammatul fuqaha il khatta al imam malik da duk malaman fiqhu ba sa ganin ya kamata ayi amfani da zani a matsayin sutura wannan shine bayanin al qadi iyab wanda al imam an-nawawi ya kawo a sharh sahih muslim juz'i na hudu shafin 217 babu shakka hadisin bai inganta ba in ka duba da'if sunan ibn majah hadisi na 196 da kuma silsilatu da'ifa hadisi na 2813 haka ma sifatu salatin nabi da at-ta'liqatul jiyad mujallad na farko shafi na 83 mukarasa hadisin yace wa an abi sa'idin al-khudri an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la yaqta'u salata shay'un babu abin da yake kace sallar mutun wadara ma shi'tum mastata'tum amma ku hana gurgudan iyawanku ku hana wucewa gurgudan iyawanku hadisin akharajahu abu daud al-imam abu daud fitar da hadisin 719 ibn hajar yace wa fi sanadihi da'fun amma a isnadin hadisin akwai rauni hadisin karshen sa shine fa inna ma huwa shaytan ibn hazmi yace hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hajar ya fada a littafin nan ibn hazmi ya ce hadisin yana da rauni a littafin al-muhalla a mujallad nabi shafin 326 ibn al-jawzi shi ma ya ce hadisin yana da rauni a littafin at-tahqiq fi masail al-khilaf a mujallad na farko shafin 427 da al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim a mujallad hudu shafin 227 ibn qudama a littafin al-mughni a mujallad nabi shafin 82 shaykh al-islam a littafin majmu'u fatawa مجلد نا 21 شافي نا 16 الامام الشوكاني الكتاب نيل الاوطار مجلد نا 3 شافي نا 16 ده محمد ناصر الدين الالباني الكتاب سا تمام المنه شافي نا 307 wannan hadisin gaba daya bai inganta ba wadannan malamai da muka kirga duk sun ce hadisin bai inganta ba la yaqta'u salata shay'un wa cewa babu abin da ke katse sallar mutun shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin a ƙarshen maganar sa domin a farkon babin yayi magana akan abubuwan da ke bata sallah mun yi magana akan su mace bakin kare da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisi ya inganta malaman sunna sun yi magana akai don haka sai ya kawo wannan hadisin a ƙarshe don kada a gama babin baka san da hadisin ba amma hadisin ba shi da ma'ana tunda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine ƙarshen wannan babi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.